shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba wa irin karfin hali da sadaukar da kai da sojojin Najeriya manya da kanana da ma wasu jami'an tsaro don samar da zaman lafiya da tsaro a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari wanda hafsan harsokin Najeriya General Gabriel Olorun Sakin ya wakilta ya ce ba za a manta da kokarin jami'an tsaro ba. Shugaba Buhari ya yi wannan yabon ne a wajen bude taron harsokin sojojin Najeriya na kasa na shekarar 2017 a Ibadan.
I must say that the nation deeply appreciates the enormous sacrifice of the gallant officers and soldiers of our armed forces and other security agencies in general for maintaining peace and security. Your efforts will not be forgotten.
Shi ko shugaban rundunar sojojin kasa na Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai, ya ce tuni masu horar da sojoji daga kasar Amurka da Burtaniya suka fara horar da wasu sojojin Najeriya a kokarin inganta yin fito na fito da 'yan ta'adda da masu tada kayar baya. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shi ne kakakin rundunar sojojin kasa a Najeriya.
Duk shekara akwai taro da muke yi na hafsan hafsoshi na sojan kasa na gasa baki daya, wato Chief of Army Staff Annual Conference. Wannan shekarar ta 2017 mun zo nan Ibadan sai da kwatar jihar Oyo ana wannan taro.
Kwanaki nawa za ku yi kuna wannan taro?
A za mu kusan sati daya muna wannan taro. Yanzu haka mai girma shugaban kasa ya turo hafsan hafsoshi ya wakilce shi inda ya bude taro, wanda kuma hatta gwamnan jihar Oyo ya yi magana, kuma wasu gwamnoni da suka bada nasu jawabai na ƙara ƙarfin gwiwa. Kuma kamar yadda aka tsara, akwai wani tsohon soja wanda tsohon minista ne, tsohon gwamna, wato Manjo General Senator Ike Umaru Sanda Nwachukwu, ya gabatar da kasida kan zaman lafiya, haɗin kan ƙasa da kuma abinda soja ya kamata su yi. Sannan akwai komandoji na sashi daban-daban da za su yi bayanai, wanda kuma kaji shi kanshi hafsan hafsoshi na soja na ƙasa, wato mai masaukin baki Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, ya gabatar da bayani inda ya yi tsokaci kan aikin da soja suke, nasarorin da aka samu da aka sun haka, da kuma abin da ya kamata a yi nan gaba. Sauran shugabanni na bangarori da dama za su ba da bayanai. Kuma karan farko akwai matuƙa na jirgin sama, wato na helicopter, waɗanda aka ba su kamar certificate ne kazan, kuma a turance akan kira shi wingin, su guda goma yara matasa waɗanda nan gaba kaɗan sojan Najeriya na ƙasa su ma za su samu wani ɓangare na jiragen sama na helicopter. Sannan kuma akwai littattafai guda 6 da aka rubuta kan a sojan ƙasa na Najeriya da kuma shi hafsan hafsoshi na sojan na ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai, an gabatar da su. Sannan kuma akwai ayyukan jin kai a matan hafsoshi, su ma za su gudanar da ayyukan jin kai a nan jihar Oyo.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba muku game da yaki da 'yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya da kuma wato 'yan Niger Delta. Yaya kuka ji?
Idan aka yabe ka dole za ka ji daɗi, musamman ma idan yabo ya hito ga shugaban kasa kuma kwamandan sojojin Najeriya. Wato aikin da kake yi ana la'akari da shi, sannan kuma abin ya ba mu ƙarfin gwiwa yadda za mu gudanar da aikinmu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.